assalamu alaikum. Kan batun takaddamar da ake kan fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filinsa da sunan mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Dan Kwambo filin da ke unguwar Bahar Kwatas da ke Gombe. Makonni biyu da suka gabata mun saurari korafin da Alhaji Adamu Muhammad ya yi wa wannan fili, inda a wannan makon muka garzaya ofishin kwamishinan kasa da safiyo na jihar Gombe Alhaji Shehu Darbi domin jin ko a dokar kasa gwamnati yana da hurumin kwace fili daga hannun wani ya baiwa wani. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda wannan tattaunawa ta kasance. Suna na Sarfil Hafi.
Wani irin yanayi ne yake sa misali a ce an kai ko gwamnati ya kai karar mutum, misali abin da ya shafi ko filaye a ce mutum talaka a ce an shiga kotu da shi cewa gwamnati ne ya kai kararsa?
To ka san tsarin doka na kasar nan ya ba wa gwamnati karfi akan fili. Karfi in the sense that a turance sun ce an yi vesting ownership na land na jihohi wa gamna. In aka ce gamna ba wai personally ba, kujeran gamna duk wanda yake kai yana da wannan powers, yana da wannan karfi din. To in wani yana ganin kancewa ba a masa daidai akan harkar fili ba, to dole in zai kai kara zai kai karan gamna, ana joining case din. Kamar yanzu ko mu a ce Ministry of Land na sabe ta wani abu da kake gani ta saba ka'ida, to in aka zo za a kai kara akan yi joining da gamna a ce da ministry din, saboda duk wannan technicalities ne lawyoyi kada ya kasance wani bangare dai ba a shigo da shi cikin shari'a din ba. But in aka kai kara ba gwamna ne personally ake kara, ita kujeran gwamnan ake kai karanta saboda da powers din na kujeran gwamna din.
To shi kuma wani talaka mai suna Adamu Muhammad da ke anguwar Jika da Fari a Gombe wanda ya ce gwamna an yi amfani da sunan gwamna an kai kararsa aka cinye masa fili a anguwar Buhari Kwatas da ke nan Gombe. Shi kuma me za ku ce ya faru ya jawo wannan lamarin har aka sa sunan gwamna a ciki?
Shi kama inda wannan mutum yake magana din ana kiransa GDP2. GDP2 kuma an dade tuni gwamnati ta dade da daukan wannan wuri, wanda kamar yadda na gaya maka doka ta riga ta ba gwamnati karfi akan fili. Kuma koyo aka baka fili za a ci maka na zuwa wani lokaci ne. Kuma a turance ana iya daukan karban fili yau ko gidanka ne dalili na irin overriding public interest, interest inda yake na al'umma ne ba na ko wani individual ba. A bisa wannan muhimmin dalili gwamnati tana da dama ta karbi filin. Shi wannan wanda yake magana kuma ina gani akwai rashin, akwai karancin sanin yadda dokoki suke. In aka ce an kai gwamna ko kara kamar yadda magana a baya ba, ana nufin gwamna personally ba ne akai, ita kujeran gwamna saboda da karfi da doka ya bata akan fili ita ake kaiwa kara. So shi inda yake magana din yana kiransa GDP2 kuma ina ji tun lokacin gwamnonin sojoji da muka yi yana daya daga cikin sabbin layout na farko wanda aka yi a Gombe, wanda mutane saboda da rashin sanin yadda dokoki suke in gwamnati ta zo ta karfi retail layout akan biya mutane haƙƙi masu haƙƙi kuma sai ta yi wannan layout din. To wani lokacin mutane suka ji karban kudin diya ko kuma sukan karban kudin diya din sai su dawo su ce daga baya su ci gaba da amfani da wurin, yau san cewa kuma doka ya riga da ya hana su wuri a yadda tsarin dokoki suke. To sai ga mutum ya tsaya ya yi kekasa kasa akan filinsa kuma ba ya da haƙƙi a wurin, kuma shi akan bai sani ba ne.
Amma shi ya ce wani mai sarautar gargajiya ne sayar masa wannan filin wajen bayan shekara 9 da sayan filin, sannan kawai ya zo ya ga ana gini a wajen, daga baya aka ce gwamna ne ya kwace masa fili.
Mai sarautar gargajiya ai baya da ikon ba da fili, doka ba ta ba mai sarautar gargajiya fili ba, ko fili a fadar jaha. Wanda mu nan muna da executive order na designating Gombe Metropolis as urban center with 15-kilometer radius, kuma cikin wannan 15-kilometer radius din ba wanda yake da iko ya ba da fili sai gwamnatin jihar Gombe, ita take da iko ba da fili. Kaga wannan radius din ba wanda yake da iko ba da wannan sai gwamnati. A ce kuma wani basaraki ya zo ya baka fili a wurin, kuma ina gani kamar da fara akwai rashin sanin yadda dokoki suke.
Ya za a yi wayarwa wannan mutumin kai ya fahimci wannan mataki da aka ɗauka, tunda ai wani mutum ne aka sayarwa filin daban, shi a matsayinsa na ɗan ƙasa ba shi da ikon, tunda yana son filin a mallaka masa filinsa in ya nema.
eh to kamar da na ga maka an riga layout a wurin layout kuma taswira ce wanda take killace wuri ta nuna cewa wannan wuri an dauke shi kuma ya zama ko filin gida ko filin masana'antu ko fili na makaranta to inda yake magana din akwai ministries a wurin don kusan ina fahimci wurin da kake magana din wajen kusan wajen Minister of Education ne to kaga Minister of Education is an government institution ne government parastatal government institution ne so kuma surrounding areas din yawanci residential building ne gidaje ne na mutane wanda gwamnati ta basu ko ta basu takarda yau ko kotu aka je in aka ce wannan layout ne abinda ake magana shine maganan takarda maganan certificate wanda gwamnati ta bayar kan fili ba ana magana wannan takarda da wani basarake bayar ba ne
wato ma'ana wajen yana nan kusa da kwari ne daga bayan Buhari estate kuma ya ce ba wani maganan layout da aka iya binciken
eh to ba abinda shi ya gaya maka ba abinda gwamnati ta yi a wurin wanda kuma takardu sun nuna haka shi zai la'akari da shi duk mai fili ya zai ce maka shi ba haka bane sabila da shi ma kansa yana son abinda zai tabbata masa da cewa wuri na shi ne kuma shi fili yana da matsala sosai a duk duniya ma kusan shi ya jawo su ya guguka
Allah shi wudu biya karshe wani me zaka faɗa wa shi wannan mutum misali inda zai zo ya tinkare ka amma aikatarka da takardunsa da abubuwa da suka faru me zaka faɗa masa
eh inda yana da takardu wanda ya dace wanda kuma gwamnati ta bashi kuma shi ne mai fili sai mun mallakar masa ba dogon surutu amma na tunda yanzu abu yana kotu kamar yadda aka faɗa ya sha gaban ministry na sai abinda kotu ta aiwatar hukuncin da kotu ta aiwatar shine zai amfani da shi don shi yafi karfin decision na ministry din na kuma
me zaka ce wannan shiri na ciki da gaskiya da ke kokarin fafutukar kwatawa waɗanda aka zalunta haƙoƙinsu a fadin Najeriya da sauran ƙasashen Afirka waɗanda suke sauraron wannan shir.
Eh gaskiya sai mu ci Allah sa alkhairi sabila da murya ce ta talaka murya ce ta wanda bai da ƙarfi wanda in ka ce zaka yi magana a yadda kafofin watsa labarai suke sai ka kashe kuɗi amma na ci da gaskiya ina gani a yadda suke ayyukansu ba sa karɓar sisin kobo wajen kowaye kuma wannan shine ci gaba wanda dubare ya magana ba a bashi dama ya magana ba don kuma domin hakkinsa ya tabbata a bi masa kado so wannan shiri ina muku fatan alkhairi
Allah shi su duri a commissioner ma'aikatar filaye na jihar Gombe mun gode kwarai da gaske
to mun gode
to masu sauraro kun dai ji abinda commissioner kasa da safiyo na jihar Bauchi Alhaji Shehu Dirbi ya ce kan wannan batu sai a biyo mako mai zuwa inda za mu ci gaba da bibiyar wannan batun yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin mu kasance lafiya